Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 18 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Turkiya ta ce ta yi nasarar kwace daukacin tsakiyar garin Afrin na Siriya. Tsofin jami'an diplomasiya Amurka na shirin wata ganawa da wani babban jami'in Koreya ta Arewa a ƙasar Finland. Sannan yau ake zaben shugaban ƙasa a Rasha.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya ya ce gwamnatin tarayya ta damu matuƙa da sace ƴan matan dabci. Amma masana tsaro na ganin cewa
shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani. Mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba. Ya kamata a ce tun daga na ci babbin nan makarantu sun samu tsaro fiye da da.
A can jihar Taraba kuma shugabannin Fulani ne ke kuka game da cin zarafin Fulani da matansu da ake.
Kwasan kawai jiya Fulani mu sun ci kason bantaje suka ɗauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su koma rugagen shanunsu don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla.
Idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Nijar, malaman jami'a ne a yamai suka bada sanarwar janye yajin aikin da suke. Daga nan kuma sai maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke rubuto mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce dakarun ƙasar tare da dakarun haɗin gwiwa na Siriya sun karɓe ikon ɗaukacin tsakiyar birnin Afrin, yana mai cewa har ma an kafa tutocin Turkiya a garin. A ranar Asabar, ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai kare haƙƙin ɗan adam ta ce sama da mutane 150,000 sun fice daga muhallansu a yankin na Afrin tun daga ranar Laraba. Rotaniya baya sun ce jiragen sama na Turkiya sun yi ta lugudan wuta a yankin. A ranar Juma'a, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda ake samun ficewar 'yan gudun hijira daga yankin na gabashin Guta da kuma garin na Afrin, yayin da ƙungiyar nan mai kare yara ta Save the Children ta ce adadin ƙananan yara da suka mutu a bara a yankin na Siriya ya haura na kowace shekara tun da aka fara yakin. Sonia Kosh, jami'a ce a ƙungiyar ta Save the Children, ta kuma ƙara bayyana wannan damuwar.
So you have children who haven't seen the sun in more than 3 weeks because they're hiding for their lives in dark.
Tace zaka ga yara sun kwashe sama da makonni 3 ba su ga hasken rana ba saboda sun buya a dakunan karkashin kasa kuma a cikin duhu. A yau Lahadi, kafofin yada labarai a Koreya ta Kudu sun rawaito cewa wani babban jami'in kasar Koreya ta Arewa ya kama hanyarsa ta zuwa kasar Finland domin haduwa da wasu tsaffin jami'an diplomasiyar Amurka. Hakan na faruwa ne bayan da wata tawagar jami'an Koreya ta Arewa suka kammala wata tattaunawa ta kwanaki 3 da jami'an diplomasiyar ƙasar Sweden. Tattaunawa da ake ganin za ta share fagen ganawar shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koreya ta Arewa Kim Jong-un. Kamfanin jallancin labaran Yonhap na Koreya ta Kudu ya rubuta cewa an ga mataimakin shugaban da ke kula da hulɗa tsakanin Koreya ta Arewa da yankin arewacin Amurka Cho Kang-il a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke Beijing, kafin daga baya ya shiga jirgi ya kama hanyarsa ta zuwa wato Finland. Majiyoyi da dama sun bayyana cewa tsohuwar jakadiyar Amurka a Koreya ta Kudu Kathleen Stephen na ɗaya daga cikin tsoffin jami'an diplomasiyar Amurka da za su gana da jami'in na Koreya ta Arewa a ƙasar ta Finland. A gefe guda kuma ana sa ran wasu jami'an Koreya ta Arewa za su gana da ƙwararru a fannin tsaro daga birnin Seoul. 'Yan sanda a jihar Florida da ke nan Amurka sun yi amana cewa an kammala gano dukkanin gawarwakin mutanen da haɗarin ruftawar wata gada ya halaka da ƙarƙashin baraguzan gadar wacce ake kan gina ta musamman domin masu tafiya a ƙasa. Ya zuwa jiya Asabar, 'yan sanda sun ce an ciro gawarwakin mutane 5 bayan wani daban da ya tsira daga harin, wato daga ruftawar gadar, amma kuma ya rasu daga baya. Juan Perez, director ne a ofishin ƴan sanda da ke karamar hukumar Miami-Dade a jihar ta Florida.
Although we expected that perhaps we may find more, thankfully we did not. So this tragedy ends with a total of 6.
Yace ko da yake mun yi fargaban zamu samu ƙarin mutanen da suka mutu, amma muna godiya ba a samu ba, saboda haka wannan hadari ya rutsa ne da mutane 6. Duk da haka zamu sake komawa mu tabbatar da cewa babu wanda aka bari a baya. A halin da ake ciki, hukumomi na bincike ne su ga ko wani tsago da aka gani a jikin gadar kafin ta rufta na da alaka da rugujewar ta. A ranar Juma'a an samu rahotanni da suka nuna cewa shugaban injiniyoyin da suke aiki akan wannan gada ya bar sakon waya ga jami'an jihar a ranar Laraba, inda ya musu gargadin cewa gadar fa ta tsage. Dala miliyan 14,200 a kashe wajen gina wannan gada, ana kuma shirin bude ta ne a baɗi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi ake zaben shugaban ƙasa a Rasha, zaben da ake kyautu zaton shugaba Vladimir Putin zai lashe. Yanzu aka shekarun shugaba Putin akan karagar mulki 18, yana kuma takara ne da abokan hamayya 7, waɗanda ake ganin ba za su iya goga ƙashi da shi ba. Ana kuma sa ran zai samu sama da kashi 50 na adadin ƙuri'un da za a kada, ko da yake gangamin yakin neman zabensa na fatan zai samu har kashi 70 cikin 100, wato cikin ƙuri'u 100. Babban mai adawa da Putin shine Alexei Navalny, mutumin da aka haramtawa tsayawa takara bayan da aka same shi da laifin almubazzaranci a watan Disambar bara. Aka kuma yanke mai hukuncin shekaru 5 amma na jeka gyara halinka. Navalny yana ikirarin cewa hukuncin bita da kullin siyasa ne kawai. Kusan dai masu kada ƙuri'a miliyan 109 ne ake sa ran za su fita zaben, inda hukumar da ke kididdiga a ƙasar ta ce ana sa ran kashi 70 na wannan adadi za su fita a kada ƙuri'unsu. A yau Lahadi, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta rushe wani mashigi a yankin zirin Gaza da mayakan ƙungiyar Hamas suka tona domin kai hare-hare akan iyakoki ta cikinsa. Dakarun na Isra'ila sun ce a shekarar 2014 sun ruguza wani sashi na wannan mashigi, amma ƙungiyar ta Hamas na ƙoƙarin ta sake gina shi. Kakakin sojojin ƙasar Lieutenant Colonel Jonathan Conricus ya ce yunkurin sake gina wannan mashigi asarar kuɗi ne da ɓata lokaci. Yana mai cewa a maimakon haka gara ƙungiyar ta yi amfani da kuɗaɗen da take kashewa wajen gina wannan mashigi domin kyautata rayuwa al'ummar yankin na Gaza. Ya ƙara da cewa dakarunsu ba sai sun yi amfani da ababen fashewa ba wajen rusa wannan mashigi. Sai dai wani kakakin ƙungiyar ta Hamas ya ce Isra'ila na yaɗa samun wannan nasara ce wacce ba gaskiya ba, domin ta ƙara wa dakarunta da Yahudawa da ke zaune a yankin na Gaza ƙwarin gwiwa.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka anan Washington DC. Madalla, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin tarayya ta damu matuƙa da sace ƴan matan dabci, sai dai kuma masana na nuna damuwa kan rashin matakan tsaro tun farko kafin a sace ƴan matan. Ga rahoton Hassan Maina kaina.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Osinbajo ke cewar don tabbatar da an kare makarantu daga irin samaman da mayakan Boko Haram suka kai garin Dabci, shugaba Muhammadu Buhari ya damu da matsalar tsaro musamman da ake fuskanta a halin yanzu. Ya masha nana ta cewar tunda muna sane da cewa talakawa sun zabe mu musamman a wancan lokaci bisa yadda matsalar tsaro ta addabi Najeriya, a saboda haka za a yi duk mai yiwuwa don tabbatar da cewar an shawo kan wannan al'amari. Duba da yadda satar ƴan matan dabci ya tada hankalin kowa a ciki da wajen Najeriya, ƙwararru irin su Malam Ibrahim Muhammad da Matru yana cewar kama daga lokacin da aka sace ƴan matan Chibok da ya kamata ce an ɗau darasi.
Shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani. Mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba. Ya kamata a ce tun daga na Chibok ɗin nan makarantu sun samu tsaro fiye da da sayan da alal akalli in ma da a ce an samu damar sace yaran a ce an samu jami'an tsaro an yi musayar wuta da su to wannan zai fi kama hankali mutane za su fi gamsuwa da cewa an ba da tsaro fiye da a ce an zo an dauke yaran nan cancak babu jami'in tsaro ko ɗaya a makarantar
ba na tambayi wani masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salmanu to ko yaya za ka kauce wa sace ƴan mata a makarantu nan gaba
su jami'an tsaro dole ne su ara dage dance akan abubuwan da suke da mata gaskiya al'amarin shine cewa suna iyakan kokarin su saboda tsare ga waɗannan wuraren amma idan ka duba fadin wurin kadai ba karamin wuri bane na dai kenan babu yadda za ka yi irin wannan yaki na ƴan ta'adda ba tare da waɗannan human intelligence din ba so abin da ya kamata shine a ƙara dage dance wurin samun waɗannan intelligence din kuma ya zama cewa intelligence din an samu credible intelligence kuma idan aka samu ayi amfani da shi na biyu shine cewa a duba irin waɗannan wuraren idan muka duba waɗannan vulnerable points din sai a duba to menene security da za a iya ƙara masa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Nigeria mu ce kar mu bar tacewar gaje Nigeria kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata
To a gaida Hassan Maina Kaina a daidai lokacin da ake kokarin shawo kan tashin hankulan da ke faruwa a wasu sassan jihar Taraba kungiyoyin Fulani sun zargi wa ana yi musu kamun dauki daidai ciki har da matansu da suke sayar da nono ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani
Na baba wannan ma shine wanda ya faru a yankin kananan hukumomin Takun da Usa inda aka kama wasu matan Fulani batun da shugabannin kungiyoyin Fulani a jihar ke kira da a duba lamarin da gaggawa amma wajen mun taro manema labarai da suka kira shugabannin kungiyoyin makiyayan sun nuna bace ransu ne yadda ake bin su har kasuwanni ko kuma akan hanya ana kamawa Alhaji Muhammad Gongola shine shugaban kungiyar Tabital Fulako a jihar yace abinda ake musu a karamar hukumar Takun kan ya ma kai intaha
ba Fulata ne in zai je ya ci kasuwa Takun sai ya dauki haya na sojoji sannan ya je ya sayar da sanuwan shi ya nema mai gidanshi abin da zai ci yau a Taraba muka kai wannan matsayi yau a Taraba ya zamanto in danka bai da lafiya zaka kai shi asibiti sai ka dauki hayan sojoji in matanka za ta aihu za ta je asibiti ba dama ka tare direba ka dauki mota ka kaita asibiti sai ka dauki hayan sojoji yau Taraba ba Fulata ne ya kai wannan matsayi a local government Takun local government gwamna yanzu magan da nake yi da kainan an kashe Fulani shekaran jiya sun ci kasuwan wai bantaje sun dauki hayan sojoji a mai da su gidajen su a kashin bila maganar da nake maka yanzu an kama ba Fulata ne sama da 50 yara kankanana da ƴan gonsu da dan guzurin su da ƴan gonsu na daure shanu har da mata biyu masu sai da fura-fura duk an kama su wannan abu bai zama abin mamaki ba a Najeriya ake yin wannan abu
Tuni da wannan batu ya kai ga kwar kungiyar mai yace Allah ta kasa inda shugaban kungiyar mai kula da jihar Arewa Maso Gabas Mafindo Umar Danburam yace dole gwamnatin tarayya ta tashi tsaye mudin da gaske ake game da batun neman maslaha a abubuwan da ke faruwa a Taraba
muna fadakar da duniya cewa abinda muke fada na zalunci da ake wa makiyaya a jihar Taraba an kara tabbatar mana da cewa ana kai ba za a fasa ba duk da zuwan shugaban kasa da kuma zuwan committee da shugaban kasa ya mataimakin shugaban kasa ya tura muka zanna don ayi sulhu tsakanin gwamnatin jihar Taraba da hukumomi da ke kuntatawa Fulani da kuma kungiyoyi na Fulani tun tafiyan shi mai girma gwamnan Iboni har yau mu ba a kira wani ba Fulata ne ba don kafa committee ba a zanna da wani ba Fulata ne don a ga yadda za a yi gyara ba sai kwasan kawai muka ji an haura wa Fulani a Takum da Usa karamar hukumar Usa ana kashe dabbobin su a kalla ba a kasar ba mun yi asaran mutum fiye da 10 sannan mun yi asaran dabbobi fiye da 1,000 ba wanda aka kama daga kabilan Kutef ko Jukum da suka wannan aiki sai kwasan kawai jiya Fulani sun ci kasuwan bantaje suka dauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su su koma rugagen shanun su don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla suka zo suka tasa su a gaba da motoci za a maida su gidajen su inda suke kiwo a kashin bila shugaban karamar hukumar Takum ya zo da DPO ya karbe su a hannun sojoji aka kai su cikin garin Takum kami a Ankara jiya an kawo su hekutan yan sanda na jihar Taraba dai mun je wurin commissioner yan sanda don mu nemi belin yan uwanmu wanda ga su da kayayyakin su igiyoyi akwai mata masu hura da nono a ciki don mu nemi belin su a bada belin su abinda suke gaya mana gwamnati yace kada a bada belin kowa
to sai dai ko da tuntube shi Shugaban garman hukumar Takum Honorable Shibanti Kare yace ai ba haka kawai ma suke kama Fulani ba.
Duka kowanne gefe in muka san wanda aka kama muka zuwa mu yi magana. A duka kowanne gefe da in ka kama to da mu Fulani mun zama za su ya Takum sai mu je mu yi. In muka duba wanda Fulani da suke tare da mu wannan sai mu yi magana mu ce a kaza kaza amma wanda ba mu san su ba shi ne yana hannun doka sai mu bar ba doka hukuma. Amma wanda mun san su da zama da mu muka iya mu ce a wani an san shi kaza kaza kaza
shi ma kakake rundunar ɗan sannan jihar Taraba SB Dabi misal wanda yace bai da cikakken bayani game da wannan kamun kasancewar baya gari to amma ko yace matakin ma da ɗan sanda kan dauka ai bai rasa nasaba ne da tashi-tashi hankulan da ke faruwa a waɗannan yankuna.
To kaga daman shi abun ya faru zaka ji madangano daban-daban muna kira a zauna lafiya kamar yadda kullum muke kira cewa abun da zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai kawo ba.
Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, a jamhuriyar Nijar kuma malaman jami'ar Yamai sun ba da sanarwa kawo ƙarshen yajin aikin da suka shafa wata guda suna gudanarwa da nufin nuna rashin jin daɗi game da dukan da suke zargin wasu ɗalibai sun yi wa wani malamin jami'ar a tsakiyar watan jiya lokacin da wani saɓani ya shiga tsakaninsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le gouvernement, le snakes et le recteur ont convenu de ce qui suit.
A sanarwar da magatakardan kungiyar SNEC ta malaman jami'ar Rashin Yamai Muhammad Kabiru Mamman ya karanto bayan tattaunawar tsawon awoyi da hukumomin ilimi mai zurfi. Malaman jami'ar ta Yamai sun yanke shawarar kawo ƙarshen yajin aikin da suka tsunduma a tsakiyar watan jiya saboda abin da suka kira yunkurin azabtar da malamin jami'a. Laifin da suka dora alhakinsa a wuyan shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai waɗanda tuni aka kori biyar daga cikin su daga jami'ar.
The SNEC section du Niamey décide de la levée du mode de grève illimité.
Kungiyar SNEC Rashin Yamai ta buƙaci magoya bayanta cewa daga yanzu su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin cike giɓin karatun da ya biyo bayan wannan yajin aiki da aka shafa wata guda ana gudanarwa.
Et à prendre toutes les dispositions pour rattraper le retard académique consécutif à cette grève.
Batun rushe kwamitin ɗalibai mai kula da sha'anin tsaro da lazabtarwa da ake kira Kazo wanda malaman jami'a suka nuna bukata a kai, wata magana ce da taron tattaunawar ɓangarorin biyu ya ɗora wa hukumomin jami'a alhakin zakulo matakan da suka fi dacewa. Kafin nan ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ya tabbatar wa malaman jami'ar cewa gwamnati za ta yi tsaye-tsayen daka domin tabbatar da tsaro a faɗin jami'ar ta Abdul Mumuni. Sannan ya gargaɗe su su matsakami domin cike giɓin karatun da yajin aikin ya haifar.
Et nous allons également veiller à travers cet accord que la sécurité soit garantie sur l'ensemble du territoire universitaire.
A ranar Larabar da ta gabata ne kwamitin mashawarta a jami'ar Yamai ya ba da sanarwar korar wasu gaggan shugabannin kungiyar ɗalibai ta Iyanun kimanin biyar daga jami'ar Kwata-Kwata saboda zargin su da yunkurin dukan wani malamin jami'a a farkon watan jiya lokacin da yayi kokarin ratsa wani taron ɗalibai. Lamarin da ya sa malaman jami'ar Yamai tsunduma yajin aiki na sai yadda hali yayi. Rashin jin daɗin wannan yajin aiki ya sa kungiyar Iyanun kai maganar gaban shari'a, sai dai alkali ya ce ɗaliban ba su da hurumin gurfanar da malamai akan batun yajin aiki. Yanzu kam abin jira a gani shine idan ɗaliban za su koma kan ajin karatu ko kuma a'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Salamu Mana Barma. Jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin dabarwar da ta kunno kai tun bayan da shugaban Amurka ya sallame sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson daga makaminsa, inda ya mai gurbin sa da shugaban hukumar leken asirin kasar ta CIA wato Mike Pompeo, wanda za ku ji dan takaitaccen tarihin sa. Sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sallame sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson ake ta kairuwa rana, har ma aka fara fargabar cewa Trump din zai yi wa gwamnatinsa garan bawul, domin a cewar rahotanni ya nuna wasu alamu da watakila za su kai ga hakan. Wannan sallama ta Tillerson ta bazu cikin gaggawa kamar wutar daji, inda 'yan majalisar dokokin kasar ta Amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen kasar. Senata John Cornyn, ɗan jam'iyyar Republican ne.
So I'm sorry to see Rex Tillerson go, but
ban ji daɗi ba da Tillerson zai tafi. Amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai.
Ga kuma abin da Sanata Robert Menendez ɗan jam'iyyar Democrat ke cewa.
A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya ya faɗi wani abu daban kan batu guda, wannan zai haifar da ruɗani a duniya.
Shugaba Trump dai zai mai gurbin Tillerson ne da Mike Pompeo, wanda ke shugabantar hukumar leken asirin Amurka ta CIA. Ga waɗanda ke bibiyar siyasar Amurka, Pompeo ba baƙon suna bane a sha'anin gudanarwa a Amurka, domin an jima ana damawa da shi. Ya taɓa yin wa'adi uku a majalisar dokokin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, inda ya wakilci jihar ta Kansas. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara marawa shugaba Trump baya a lokacin da ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin Amurka. A lokacin da yake majalisa, Pompeo ya kasance ɗaya daga cikin jagororin da ke suka shirin kiwon lafiyar nan mai rahusa na Obamacare. Ya kuma jima yana nuna adawa kan matsayin nukiliyar nan da aka kulla tsakanin Amurka da wasu manyan ƙasashe biyar a gefe guda, da kuma Iran a ɗaya gefen a shekarar 2015. Bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa ya amince a tattauna da Koriya ta Arewa ba tare da ɓata lokaci ba, Pompeo ya mara masa baya. Idan har majalisar ta amince da zaɓinsa, Pompeo zai kasance mutum na farko da ya shugabanci hukumar leken asirin ƙasar ya kuma zama sakataren harkokin wajen Amurka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban kwamitin da ke kula da harkokin wajen Amurka a Majalisar Dattawa, Bob Corker, ya ce ana sa ran a watan Afrilu za a yi zaman tantance ƙwarewar Pompeo. Daga cikin ƙalubalen da masana harkar diplomasiya suka bayyana zai tunkara idan an tabbatar mai da makamin nasa, akwai batun tattaunawa da Koriya ta Arewa da kuma matsayin da aka cimma ta nukiliya da ƙasar Iran. Amma wani rauni da suke ganin Pompeo yake da shi shine ba shi da ƙwarewa a fannin harkar diplomasiya. Wasu da dama na ɗaga alamar tambaya ko abu ne mai yiwuwa mutum ya aikinsa cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin shugaba Trump. To sai dai kofar da aka samu ta tattaunawa da Koriya ta Arewa, mutum da Trump da Tillerson suka rika kalamai masu saɓani a kai, ya sa wasu sanatoci musamman ma daga ɓangaren 'yan Republican suna ganin irin salon mulkin Trump na kai ƙasar ga gaci, a cewar Sanata Mike Rounds.
All administrations have a differing point, a different management style.
Kowace gwamnati na da irin nata salon mulki. Ga dukkan alamu, wannan shugaban yana da nasa irin salon da ya sha bamban da sauran shugabannin da suka gabata. Tuna dai wannan lamari ya ja hankulan masu fashin baki a duniya baki ɗaya. Dr. Abbatu Bako na Cibiyar Nazarin Demokuraɗiyya da Mulki da kuma Siyasa ta Duniya a Najeriya, wato IPRC, yana ganin wannan dambarwar siyasa zai iya shafar kimar Amurka a idon duniya.
To alhaƙiƙa wato a kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya na tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokuraɗiyyar siyasa a duniya, dole zai ringa wato zagwanyewa ko mu ce zai iya tsiracewa.
A gefe guda kuwa, mutane da dama musamman ma daga nahiyar Afirka sun fi tunanin alkawuran da Rex Tillerson ya yi yayin ziyarar da ya kai nahiyar a makon da ya wuce. Dr. Abubakar Umar Kari masani ne a fannin siyasa a Jami'ar Abuja, Najeriya.
Kasancewa an tuɓe shi daga makamansa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba, so akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta sa ta mai wani amfani.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Za mu madadin waɗanda suka haɗa ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Muhammad karka yi nisa, amma yanzu ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fara ne da sallama, yana mai cewa ku miƙa min ta'aziyyarmu ga iyalan marigayi sanata Ali Wakili, wanda Allah ya warasuwa jiya a gidansa da ke Abuja. Aiki da muka yi ƙarƙashinsa a lokacin da yake hukumar custom, ba za mu taɓa mantawa da halayensa na kirki ba. Allah ya ji kansa ya rahamce shi. Saƙo daga Balana ya shi unguwar Yashi Lakwaja da Malam Aminu Zaria. Saƙonmu na gaba ya fito daga Rilwani Ibrahim London Uba Adamawa. Yana mai cewa, ina mai kira ga gwamnan jihar Adamawa Umar Jibrila Bindo, cewa mun ji cewa duk ayyukan da ya bayar na hanyoyi da sauransu za a kammala su kafin ƙarshen wannan shekara. To amma aikin hanya da ake a garin Uba aikin ya tsaya cak, ko menene ya faru ba mu sani ba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah maimaita mana gwamna mai kishin talakawa. Saƙonmu na gaba cewa muna fatan taron da ƙasashen Sahel da kuma wasu ƙasashen Turai suka a birnin Yamai, da zammar hana matasa zuwa Turai ta barauniyar hanya yayi tasiri, saboda an daɗe ana ire-iren wannan taruka amma babu wani sauyi da ake samu. Saƙo daga Adama Aliyu Ungulle da Usman Sarki Ma'az daga Radio Amfani Dipa, Jamhuriyar Nijar.
To ga Muhammad ya dawo mana da labarai a takaici.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce dakarun ƙasar tare da dakarun haɗin gwiwa na Siriya sun karɓe ikon ɗaukacin tsakiyar birnin Afrin, yana mai cewa hamma an kafa tutocin Turkiya a garin. A ranar Asabar, ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai kare haƙƙin ɗan adam ta ce sama da mutane 150,000 sun fice daga muhallansu a yankin Afrin tun daga ranar Laraba. Rahotannin baya sun ce jiragen sama na Turkiya sun yi talagudan wuta a yankin gabanin haka. A yau Lahadi, kafofin yaɗa labarai a Koriya ta Kudu sun rawaito cewa wani babban jami'in ƙasar Koriya ta Arewa ya kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Finland domin haɗuwa da wasu tsaffin jami'an diplomasiyyar Amurka. Hakan na faruwa ne bayan da wata tawagar jami'an Koriya ta Arewa suka kammala wata tattaunawa ta kwanaki uku da jami'an diplomasiyyar ƙasar Sweden, tattaunawar da ake ganin za ta share fagen ganawar shugaba Trump da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kamfanin dillancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudu ya rawaito cewa an ga mataimakin shugaban da ke kula da hulɗa tsakanin Koriya ta Arewa da yankin arewacin Amurka Cho Kan-il a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke Beijing a ƙasar China, kafin daga baya ya shiga jirgi ya kama hanyarsa ta zuwa ƙasar ta Finland. 'Yan sanda a jihar Florida da ke nan Amurka sun yi amana cewa an kammala gano dukkanin gawarwakin mutanen da haɗarin ruftawar wata gada ya halaka daga ƙarƙashin baraguzan gadar wacce ake kan gina ta musamman domin masu tafiya a ƙasa. Ya zuwa ji Asabar, 'yan sanda sun ce an ciro garwakin mutane 5 a ko kuma wani da ya ƙarasa a asibiti wanda ya kai adadin zuwa 6 kenan. A yau Lahadi, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta rushe wani mashigi a yankin zirin Gaza da mayaƙan ƙungiyar Hamas suka tona domin kai hare-hare akan iyakoki ta cikinsa. Dakarun na Isra'ila sun ce a shekarar 2014 sun ruguza wani sashi na wannan mashigi, amma ƙungiyar ta Hamas na ƙoƙarin ta sake gina shi.
To madalla, masu raro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin cike har da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa, da kuma Cuba Hiro Dodo ne wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Al Santos. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.